Alo.
Nobody.
Alo.
Nobody.
Again.
Aiki, 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 koni dere.
Aiki, 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 koni dere.
Aiki, 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 koni dere.
Kasarita na musaka ya akwai ran gwangwani idan ka
shiga cana hare da fare fare su na kuwa
aiki komai
hallo
na gode
a koma a tawo
ba ka she ni Allah da kai da
aiki ko ni dare
a barwa kan duta babu shakka da mun gani
Baby.